Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun ma a jamhuriyar Niger kuma za su yi kama muka tsaya zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumil tare da Ibrahim Almasi garba muka saki dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar 13 ga watan Agustan shekara ta 2019. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da shagulgulan babbar sallah shugabannin musulmi a jihar Imo sun kira ɗan Najeriya da a nemi zaman lafiya da magance kalubalen tsaro da ake fuskanta a ƙasa. Sai kuma shirin a dawo lafiya da baya ko makiyar zai gabatar mana daga nan kuma sai shirin jaridan jamhuriyar Niger da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ki kira ta waya kuna ajiye mana amma duk wannan sai mun fara da jinkakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Trump ta yi shelar bullo da wani tsari jiya Litini wanda zai hana duk wasu baƙin hauren da ke zama cikin ƙasar samun takardar izinin zama ɗan ƙasa ko kuma zama dindindin. Muddin sun dogara ne ga taimakon gwamnati irin na jinya da abinci ko muhalli. Ken Kuccinili, muƙaddashin shugaban hukumar shigi da fice da kuma bayar da takardar shaidar zama ɗan ƙasa, yayi shelar abin da ya kira tsarin hana shigowa Amurka don a dogara ga tallafin gwamnati wanda a tabakinsa zai ƙarfafa gwiwar masu niyyar shigowa ko ci gaba da zama Amurka su yi shirin tashi su nemi na kansu su kuma zama masu dogaro da kai. Sabon tsarin zai fara aiki ne ranar 15 ga watan Oktoba na shekarar 2019. A ƙarƙashin tsarin an fassara wanda ya zama na waya ga gwamnati da wanda ya amfana da wani ko wasu tallafi na gwamnati na tsawon watanni sama da 12 a tsawon watanni 36. A ƙarƙashin wannan tsarin za a kirga karɓar tallafi sau biyu a wata guda a matsayin watanni biyu. Dabban masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya sun cika filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hong Kong jiya Litini ta yadda sai da aka soke tashin jiragen sama a tashar. Ba a samu rahoton wani tashin hankali ba a wannan filin jirgin sama wanda ke ɗaya daga cikin mafiya hada-hada a duniya, inda masu zanga-zanga suka ci gaba da mamaye babbar mashigar zuwa tsakar dare. Gabanin nan a jiya Litini din mafusatan masu zanga-zanga da suka bazu kan titunan birnin Hong Kong sun datse hanyoyi tare kuma da yin watsi da umarnin 'yan sanda na su watsi bayan da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa da harsasan roba kan cincirindon jama'a da ke gudu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rubuci biyu na magungunan cutar Ebola da aka gwada a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sun yi matuƙar inganci ta yadda za mu a fara amfani da su wajen jinyar cutar ta Ebola. Nasarar magungunan biyu waɗanda aka fi sani da REGN-EB3 da MAB1114 sun sa masu ilimin kimiyya sun yanke shawarar tsaye da binciken da ake yi a kansu. A maimakon haka suna so a maida hankali kan yadda za a fara amfani da su a Afirka, inda annobar cutar ta tsawon shekara guda ta laƙume rayuka sama da 1,800. Daga yanzu ba za a sake cewa Ebola ba ta warkuwa ba, abinda Jean Jack Mouyambi, daraktan cibiyar binciken cututtuka ta ƙasar Congo, ya gaya ma jaridar The Guardian kenan. Ya ƙara da cewa wannan ci gaban da aka samu zai taimaka wajen ceto dubban rayuka. Ana ci gaba da ayyukan ceto a jihohi hudu na ƙasar India, inda wata ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar mutane kusan 200, baya ga wasu kuma sama da miliyan guda da suka rasa muhallansu. Jihohin yammaci da kudancin ƙasar irin su Kerala da Karnataka da Gujarat da Maharashtra sun fuskanci ruwan sama kamar da bakin ƙwarya kuma har ya kai ga cikewa da batsewar koguna. jihar Carolina da ke kudancin kasar wadda yan yawon bude ido ke faizuwa saboda tana da gabobin ruwan shakatawa da tuddai na holewa da wasu kebabbun yankunan ruwa ita ce bala'in ya fi addaba adadin waɗanda suka mutu a wurin ya kai 76 zuwa jiya Litini a yayin da kuma wasu 116 suka mutu a sauran jihohin uku Jiya Litini Attorney General din Amurka William Barr ya yi alƙawarin gudanar da binciken kwakwa kan kashe kansa da ake kyautata zaton hamshakin mai kuɗin nan kuma mai alaka da manyan ƴan siyasa wanda ake zargin sa da lalata da ƴan mata ƙanana da kuma safarar su mai suna Jeffrey Epstein yayi Barr ya ce da shi da ma'aikatar shari'ar da yake shugabanta sun yi matukar bakin ciki da kuma fushi sosai da jin cewa jami'ai a gidan yarin gwamnati da ke Manhattan na birnin New York sun kasa kula da wannan fursunan yadda ya kamata wannan shari'ar da wato na da muhimmanci ga waɗanda aka cutar waɗanda suka dagi suka fito fili kuma sun cancanci tunkarar wanda aka zarga din a kotu a cewar ba ya ƙara da cewa sai mun gano abin da ya faru kuma za a dauki mataki jiya Litini hukumomi a Amurka sun ce wani abokin gafarci ne jiya Litini hukumomi a Amurka sun ce wani abokin mutumin nan da ya kai hari a garin Dayton na jihar Ohio inda ya halaka mutane tara a cikin daƙiƙoƙi 30 kawai ya alfaharin haddasa wato sababi da amsa cewa shine ma ya siyo wato abokin nasa rigar sulke da bindiga da alburusai 100 a farkon wannan shekarar masu gabatar da ƙara sun ce abokin maharin Ethan Cole ya gaya ma hukumomi cewa shi ya siyo ma maharin mai suna Conan Bed makaman ya boye a ɗakin da yake haya saboda kar iyayen maharin su gani cikakken bayanin makaman na da mate ya amfani da su ya bayyana ne a daidai lokacin da hukumomi suka tuhumi Cole da ƙarya saboda ya rubuta cewa baya shan tabar wiwi a takaddar neman sayan bindiga lokacin da ya yi wata yar wato ya sayi wata yar karamar bindiga wadda abokin nasa bai mai amfani da ita ba a lokacin da ya kai harin
labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC madalla yayin da ake ci gaba da gudanar da shagulgulan babbar sallah shugabannin musulmi a jihar Imo sun yi kira ga ƴan Najeriya da a nemi zaman lafiya don magance kalubalen rashin tsaron da kasar ke fuskanta a halin yanzu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Alfonso Sokurigo ya haɗo mana
yayin da ana ci gaba da gudanar da bukukuwan babbar sallah shugabannin al'ummar musulmi a jihar Imo sun yi kira ga jama'ar Najeriya da su kasance masu neman zaman lafiya a koyaushe don kawo ƙarshen kalubalolin rashin tsaron da ƙasar ke ta fama da su Malam Bashar Uwakwe shine shugaban majalisar musulmi na jihar Imo kuma ga abin da yace
My message to Nigerians is that we should issue the peace and avoid violence and anything that is going to bring disruption of the peace of the public.
Yace sako na ga ƴan Najeriya shine su nemi zaman lafiya su kuma kauracewa hargitsi da kuma duk abin da na iya tada hankalin jama'a. Ina kuma kira ga kasar daga hukumomi zuwa talakawa da kowa ya tabbatar da zaman lafiya duk inda yake saboda wuce gona da iri bai da wani amfani amma idan akwai fahimta idan akwai zaman lafiya za a samu ci gaba saboda haka ina roƙon dukkanin ƴan Najeriya da shugabanni da ƴan siyasa da musulmi da krista kowa ya rungumi zaman lafiya mu kauda kabilanci da bangaranci mu fuskanci Allah subhanahu wataala kai tsaye
tunana Alhaji Abdullahi Yaya Biyu sagadre na Muslim Council Imo State alhamdulillahi an yi sallah lafiya kuma ina kira ga duk jama'a mu na Najeriya bisa iri abubuwan da yake faruwa da rashin tsaro don Allah don annabi kowaye kowani gida ya zama su jami'an tsaro ne dinga bada labari duk abin da suka gani ba daidai ba wanda zai kawo rashin zaman lafiya a nan Najeriya a gidajenmu da hanyoyinmu da masarautun mu da sauransu duk gabaki daya inda aka ga abinda zai kama da rashin tsaro don Allah don Annabi a bawa jami'an tsaro labari domin su dauki mataki a gaggauce mu saki wannan abubuwan da ke faruwa kuma ina fata Allah Ubangiji ya ba Najeriya zaman lafiya ya ba duniya zaman lafiya ya ba mu zaman lafiya gidajen mu da sauransu alhamdulillah
sai kuma Oba Musifa Oladeji sarkin Yarba na jihar Imo ya daura akan batun da cewa
We should embrace peace because the insecurity setting this nation.
Yace murungume zaman lafiya saboda rashin tsaro a halin yanzu na wa kasar barazana. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta dauki kokwarar mataki akan wannan batun saboda matukar ba mayar da hankali akan wannan ba. Hakan na iya wargaza kasar. Ina kuma kira ga ƴan Najeriya da musulmi da Krista da murungume zaman lafiya duk inda muka tarar da kanmu mu kasance masu wanzar da zaman lafiya. Daga bisani mai taimaka wa gwamna Emekin Hedo a Najeriya Imo akan lamuran arewa honorable Hassan Yaya Babidi yayi matukar yaba a gwamnan don goron sallar da ya raba wa al'ummar musulmi a wannan lokacin sallah
ina amfani da wannan daman isar da sakon gwamna zuwa ga al'ummar Najeriya gabaki daya musulmi da krista su rungumi juna zama tsintsiya madauri guda kuma su karfafa dankon zumunci tsakanin su kuma ina amfani da wannan daman yaba goron sallar da gwamna yaba al'ummar musulmi na Imo State buhunan shinkafa masu yawa raguna da kuma anu guda hudu muna addu'a Allah ya bashi iko da nasara a kokarin da yake yi ya saki gina jihar Imo
yayin da kuma garkuwan Hausawa na jihar Imo Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman ya mika sakon godiya ga gwamnan
gaskiya abin da zan cewa ga wannan ni ba ma san me zan ce mai tunda ba taba ba wannan shine na farko ba taba ga wannan da ya tako ya shigo cikin anguwan mu ba yana kan mulki sai shi kwanan shi bakwai da cin mulki ya tako ya shigo anguwan mu ya zo ya ba mu dukiya ya ba mu abinci ya ba mu komai yanzu kuma gashi an sake zuwa sallah still bai kiba bai kasa aguya bai sake zuwa ya ba mu shinkafa buhu 60 ya ba mu saniya guda 4 ya ba mu raguna me za mu ce mai sai dai mu ce Allah ya mai albarka Allah ya zaunar da shi lafiya kuma Allah ya bashi mashawarta na gari wanda za su bashi shawaran da za a ci gaba a safi zaman lafiya da kwanciyar hankali mun gode mai Allah ya mai albarka
Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya
To na kai ki a gaida Alfonso kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan waka da ke bisa fefe
Jahili duk
yanzu da yana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 3:16 na dare ga shirma na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A ci gaba da bibiyar hulɗar direbobi da fasinjojin su da ma ma'aikata akan hanya Shirin a dawo lafiya zai karasa hira da ya faro da wasu direbobi inda muka kai kan Malam Abubakar wanda ke mana bayani akan mu'amalarsa da fasinjoji inda yake yakan dauki shawara daga fasinjojinsa idan ya ga shawarar za ta amfanar ga ci gaban hirarsa da wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari
tunda muna gani wannan lokacin sai a dinga samun musayar yawo tsakanin fasinja da wasu direbobin haka ne akwai ruwan da ne lodi ma wani alaji yake ce min to kai ka sai speed limit din mana nace ya zan iya siya 50 yace to me mota ya siya ma mana nace to ya mota zai siya min tunda ba mota ce za ta tsaya ba in bashi iya abu kamar caza bai da girma haka a ce sai an sai za a tuki ai kaga takura ne ko ba haka ba ai takura ne to shine dai muka dan canza yawo da ziyarar sai baci ye shi ne kyale na hadde na soke shi bai kara wata magana ba
bai kare maka magana
gaskiya gaskiya
to ne zo sauka baka ce masa alhaji azu
ba gaskiya ba ce masa ba baje masa ba alhaji
amma me yasa ku ba ku san civil meeting ne
to wallahi
kaman yana nuna kaman ba ku da gaskiya
wallahi ba haka bane ai subhanahu wataala ma in aka ce za a yi mutane kididdiga alhaji ba mai shiga aljanna doka take nufi kamar 20 ka zo da 18 19 yan biyu ai sai ba afuwa ko guda ɗaya ko uku ai sai maka afuwa
wai saboda tsadar shi civil limit din nan ce yasa ba ku san sa ne ko menene
to gashi da tsadar dai alhaji 50,000 kuma gashi mu ba mu ga amfanin sa ba tunda motocin mu ba sababbi bane na jigila ne ba ko ina muke zuwa inda zan yi wannan gudun da ake zato ba
ba ma ku gudun da
ba ma yi wallahi jigila ce zaka ta kai wani gudu zaka yi lamuka da a hanya wani irin gudu zaka yi ka gani ka dau loadin sumaila na zaka ji kaga ba wani gudu muke ba wallahi a hanya kuma wani misali an ce 50,000 motar ta nawa ce wallahi akwai motar 200 dan wani abu tana aiki wallahi malam
haka muke gungura
wallahi haka muke gungura wallahi tallahi akwai ta 200 dan wani abu kuma za ta je ta dawo haka ake gungura to an ce sai sai bil mai
da sada ko kuke yi
ba ka sada wallahi ba ka sada yana yace fiyo ba ta da tsada ka san ba ta da balu ta an ta abun nan ka sai wata in ta dan saki ba balu to 200 wani abu ana samun ta kuma mai kyau ce zaka je ka dawo kullun Allah da Allah ya tsare za a nemi abinci insha Allah
yaya kace ganin za a warware matsaloli musamman ku ta bangaren kudin kalubalen da kuke fuskanta da ma'aikata da kuma ku yar rahim fahimta da ake samu da fasinjoji tsakanin ku
eh to shine dai mun abin da muke so a warware kamar dai su ma'aikata su rinka mana uzuri da abin da aka tarin direba inda yana da direba lasi yana da takardun mota safaya taya sa mai kyauci jag wheels bana komai yana da shi dan wannan civil limit din don Allah a rika daga mana kafa a kyale mu a hakura ba za mu yi ba
to rashin hakurin da wasu kuke nuna wa fasinjoji ba
to shi wannan kaga yanayi ne kowa da yanayinsa ko ba haka mu'amala ce kowa kuma da yadda yake yi wani zaka ga yana sassauci wani kuma zaka gaji da karan taba yi zaburu wannan shi ne
dan haka dai dole a dinga hakuri juna
ya insha Allah muna hakuri da juna insha Allah
Malam Abubakar ke dan wani direban motar haya a Kano a hirarsa da wakilin mu Mahmud Kwari Wakilin namu ya kuma tattauna da shugabannin kungiyar ma'aikatan sufuri na NURTW a Kano domin jin yadda suke gudanar da ayyukansu da kuma yadda suke sa idanu akan ayyukan direbobi da sauran ma'aikatan sufuri da suke karkashin ikon kungiyar. To kowace irin rawa NURTW ke takawa.
So akwai gudunmawa da yawa da muke bayarwa a wannan harka wajen zamantakewar mu da passenger mu'amalan mu ta yau da gobe musamman kamar munan layin jigawa dutse da muke a wuce a yanzu misali passenger mu akasari zan iya nuna maka passenger da ya kai shekara sama da biyar muna tare da shi kuma anan yake hawa mota can ma idan yaje inda muke yolori a can atasha a can yake hawa mota to ire-iren wayannan passenger suna nan da yawa wayanda idan kace su fitan ma su je su hawa mota a wani guri ba nan ba sai dai dole
biyonmu a mako mai zuwa domin jin cikakken hirar yanzu a madadin wakilin namu Mamud Ibrahim Kwali da direbobin da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makirri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
To a gaida baba yanzu kuma ga Solomon Barma dauke da shirin jaridan Jamhuriyar Niger.
Don fara shirin jaridan na wannan mako da jaridar Le Sahel wace ta ruwaito cewa shugaba Isu Muhammadu ya koma office bayan kammala hutunsa na shekara-shekara. Jaridar ta ce kamar yadda aka saba a Banama shugaban kasar ta Niger ya yi amfani da wannan dama domin gudanar da wasu ziyarce-ziyarce a yankin Tawa inda a wannan karan ya je duba inda aka kwana game da wata gadar da ake ginawa akan hanyar Bagaruwa zuwa Illela kafin daga bisani ya je kauyen sa na Aifuwa wato Dandaji. Jaridar Le Canard Amphiri ta bayyana cewa harkokin siyasa ne suka dauki hankalin shugaba Isuhu a yayin hutunsa na wannan shekara kamar yadda ya amfani da wannan lokaci don gabatarwa al'ummar jihar Tawa mutunan da yake fatan ya gaje shi wato dan takarar jam'iyyar Fayyandai Sareya na zaben 2021 Bazum Muhammad lamarin da yasa tuni wasu ƴan ƙasa suka fara korafi saboda cewar su shugaban ya take kundin tsarin mulkin ƙasa wanne ya haramta masa gwada bangaranci ta kowace siga. Jaridar Lanketer na cewa akwai yiwuwar shugaban kasar Niger yayi wa gwamnatinsa garan bawul nan ba da jimawa ba a yayin da ya rage shekara guda da rabi a gudanar da babban zabe a wannan ƙasa lamarin da yasa jam'iyyun kawancen da ke mulki so mai yi wa junansu kallon hadarin kaji bayan da aka hango cewa PNDS tarayya da MNSD nasara da MPR jamhuriya na kokarin yin kane-kane a sabuwar gwamnatin da ake shirin kafawa. Jaridar La Nation ta mai da hankali a game da babbar sallar da aka yi shagulgullanta a ranar Lahadin da ta gabata a kasashe da dama. A nan Niger sallar ta bana ta zo magidanta da dama a karkace sakamakon tsadar raguna a kasuwanni a wani lokacin da ake cikin matsanancin halin fatara kore yake a wasu jihohi fitar da busashe zuwa kasashen waje na daga cikin dalilan da suka haddasa tsadar su a kasuwannin cikin gida injila Nation. Mukankare da jaridar La Flam wacce ta ruwaito cewa kwararru a babbar asibitin Hopital General de Reference dake birnin Yamai sun yi nasara a gagarumin aikin tiyatar zuciyar da suka gudanar a karon farko a nan Niger. Jaridar ta ce kimanin mutane 17 yara da manya ne aka ceto daga ciwon zuciyar da suke fama da shi sakamakon haɗin gwiwar da aka yi tsakanin wasu likitocin Niger da Morocco da Nigeria albarkacin babbar kamfan da hukumomin kiwon lafiya suka shirya da nufin taimakawa bayan Allah. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule yanzu kuma sai wasu kayan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ku kira ta waya kuna ajiye mana.
Da yadda aka faɗi ambaliyar ruwa za ta shafi wasu jami'an Najeriya duk da ba a kira sunan jihar mu ta Taraba ba amma don yadda ya tsara da take iya kada wannan manyan koguna ya kamata mu ma al'umma ta tsara wannan suke da ruwan su ita ka tsantsan sabatan Allah ya kuma kawo mana sauki wannan lamarin da ambaliya ruwa ya kuma bayar kasashen mu da jami'an mu da ke da zaman lafiya na gode da magana ne mun shayi na garin mu shirin kai mu kuma ta bari ya tsara tare da garin mu ka san jima
assalamu alaikum BOA mai magana a Arab kana da shura babban odita janan na kungiyar mu ya tsara kana Najeriya san yaba wa Sheikhun Borno tare da gwamnatin Borno dangance da kalaman su na gyara tarbiyya a jihar Borno da kuma samun dawamin zaman lafiya wannan babban abu farin ciki ne haka ake so shugabanni su take tsaye daga baya in damuwa ta dame su da fatan Allah kawo zaman lafiya a jihar Borno Allah kawo zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki ɗaya
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America mai magana Kasimu Aliyu Sardaunin matasan Asada a jihar Sokoto Najeriya ina son in wani da wannan dama da kuke ba mu isa da saƙonmu daban-daban to ina cewa dukkanin al'ummar musulmin duniya dangane da ranar sallah Eid al-Adha ina roƙon Allah shi maimaita mana shoba mu nan baɗin faɗa da lafiya ina roƙon Allah majitanmu na duniya da sun ka tafi ƙasa mai tsarki wurin aikin hajji Allah kuma ya kowa gidan sa lafiya shi karɓa wannan ibadodin namu
Bappa Adama Rifata daga karamar hukumar gwamnati ta jihar Adamawa Najeriya wani abu sai Najeriya sai al'ummar Najeriya ga yawan al'umma amma haihuwar yoyoyo har yau tunda muka samu yancin kasan mu mun kasa fahimta wane ne dan Najeriya kuma wane ne ba dan Najeriya ba ga indin arzikin kasa amma al'umma a kullum sai kukan talauci da yunwa suke yi saboda rashin adalci shugabanni
assalamu alaikum gida da duniyar Amurka sunana Yamma Baro Fatakku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakku a yau na so na nuka saƙona na goron sallah da addu'o'i da murna ga ƴan uwana musulman duniya a bisa wannan sallah da muke yi ya ƴan uwana dan Allah dan Annabi a ƴan saliki ukun nan da sai ince addu'o'i shi ne kusan da fatan za mu ci gaba da addu'o'i da kabbarori da ake yi na kwanaki uku yau ne na ƙarshen mu da muke sallah ranar Lahadi
assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Usman Dogo Madakar Rafi Lokal Gama Jihar Niger Nigeria Allah ya sa mu yi wanga sallan ga lafiya to ina kira ga dan wanga namu talakawa wallahi wallahi mun hatara sallah ya zama mu kuma ga halin da muke ciki na talauci ga halin da muke ciki na wani hali na rashin kwanciyar hankali kuna nan kuna hauka da mashina da motoci akan murnar sallah wallahi wallahi ka zo ka faɗi ka yi ciwo ka kare ka kare ka shiga wani hali ka zo kana wani Allah ya kamata ya kamata ya kamata mu gyara halinmu
to madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
to a takaicen gwamnatin Trump ta yi shelar bullo da wani tsari jiya Litini wanda zai hana duk wasu bakin hauren da ke cikin kasar samun takardar izinin zama na dindindin ko kuma zama dan kasa muddin sun dogara ne ga taimakon gwamnati irin na jinya da abinci da kuma muhalli dabban masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya sun cika filin jirgin saman kasa da kasa na Hong Kong jiya Litini da aka soke tashin jirgin sama a tashin
to madalla masu raro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kimu za ku dosa daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya zirce shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na BOA Hausa da ta kuma ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da yake na gabatarwa da sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook Mr. Phil Hashim kuma ke cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum